Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da LFM Rayar Zamani dauke da tattaunawa tare da wani magidanci dangane da batun ibadar layya da muke ƙara tinkara wanda iya cewa cikin ikon Allah ɗan kwanaki kallin suka rage ga mai rai da lafiya kuma a wannan gaba gaba ce da ake ganin lokaci ne da magidantan sukan yunkura domin su sai abin layyar musamman ma duba da cewa ƙarshen wata ne wanda kuma da yawa sun riga sun yi tabin alli da waccan kararrawa ta albashi wanda kuma a iya cewa a wannan karan din dai wannan yanayin albashin ya wuce to fa babu wani kuma sai na bayan sallah hakan ta sa muka yi tabin alli da wannan magidanci duba da cewa dabbobin su ma ana ganin suna fadar daya amma dai shi da yake ana ce masa kwamarar ne kuma wai wasu suna ganin ma kwamarawa ba sa cin nama zamu fara jin cikakken suna
sunana kwamarar Adam mai salati SA a taron local government
to mu kalli batun layya yaya layyar
to layya in dai aka samu dama ai za a yi ta kamar yadda daman dukkan musulmi yana da wannan niyyar sai dai idan niyyar bata cika ba dole zaka hakura domin cikan niyya banda kai niyyar zaka yi sai kuma kana da ikon yin to wannan shine abin da yake faruwa da tunanin mu ma idan ba mu samu wannan ba tunanin mu kawai mu dan samu mu dan shiga jeji can da ke dan samu ko da jauji muka samu ko sauran naman dawa shi ma yayi mai layyar da shi ai ba za a rasa mazhabar da zaka ce wannan ma mai layyar da shi ba ai mutanen jeji ne mu
yanzu kun yi tunanin in bata samu ba za a fita yake
a in ba a samu ba in dai bata samu ba to ba za mu dan fita jeji ko na kwana ɗaya ne biyu dan jajibiyar ran mu dawo da sauran nama a hannu mu ga nama can na Allah a jeji ma
yanzu kenan kuma an kawo war gida ba ta tsorata ba
a'a ai tun daga can an bambake an gyara shi an gano da shi kawai ai kawai cikin tukunya zai shiga
ba to ya akwai baddababin da za a yi mata ba ta gane
to ai duk wanda yake ta ai ta ta san ai duk wanda muke tare da ita ai ta san cewar eh wannan naman kaza ne wannan naman kaza ne wannan naman gada ne kuma wannan na mazo ne ai zo da ka ba wani abu bane ai
yanzu kamar ku ko ne ku kai wannan shirin na cewar in ta kuke din sallar ta rage yan kwana ɗaya biyu abin ya fuskara za ku lika jiji
mun shirye wannan in dai muka ga cewar ta kuke cewar waɗanda za su aiko mana da saba su aiko ba to za mu shiga jeji mu kamo na Allah mu yankawa Allah shi
yanzu kenan akwai sako ga mazaje irin ku cewar dabbobin shanu dabbobi irin su shanu da raƙuma da raguna sun yi nauyi a tafi jeji a kamo gada a layyar da ita
sakon mu ga kowa amma fa waɗanda suke taka jeji domin ka san akwai mutumin da in ka ce shiga jeji ba zai iya ba amma waɗanda suke taka jeji already tunuma wasu sun fara niyya kuma sun mayi gaba cewa ya zai samu wa'incin naman dajin wanda za a zo a layyar da shi wannan shine abin da yake faruwa amma wasu ai kace wasu zo ka shiga jeji ai bai san ta ina zai fara ba ba a shiga da wa lokaci guda ko dan ƙarya ai lokaci guda ba ka zo ka ce wani zo mu tafi jeji mu kama kaza ba ai sai kana da kayan aiki kila ma sai ka gada to ai ni kaina gadan ne ai ai sai saka jinna maka wannan magana rai idan ka je can ka tambaya zaka tambayi wane ne kakana za a fada maka shi ai
yanzu an tafi jejin me kake saran zaka kamo daga naman jejin da mafi girma ana ganin akwai giwa
ai to ai ita giwa ba kowane ya shashi ake samun ta bai ai ba kowane gu ake samun giwa ba amma guraren da zamu iya shiga
bai fice ku samu zomo ba
a wannan zomo zomo me za a yi da zomo a wannan zomo ai kaga ba za ka yi layye da shi ba abinda ake faɗa maka ga mazo mazan ne ya kai girman rago wani in ka kame shi
shi mazo din
wai ga kuma gada so daga wayannan kaga ka
ce me sifa akuya
kamar akuya to kaga kana zuwa nan kai kaga sai fida sai yanka sai kawai dai ka bismillah ka yanka a wannan shine abin da yake faruwa
to mai sauraro yanda tattaunawar tamu ta kasance kenan da wannan magidanci kuma tsohon mafarauci wanda yayi alwashin cewa a bangaren su na mafarauta tunuma sun riga sun shirya shiga jeji matukar dai dabbobin layyar suka ci gaba da tsada kuma ya rage yan kwanaki 1 2 zuwa 3 suka ga ba su samu damar siyan su ba to fa sun kimtsa kayan aiki tsaf za su shiga jeji domin su kamo naman jeji su dawo gida kuma su kawo uwar gida a matsayin naman layya wanda kamar yadda kuka je ce tunuma su daga ciki har sun yi gaba batun yanda mafarauta suka lashi takobin shiga jeji su samu naman jeji su kuma yi amfani da shi a matsayin layya duba da yanda rayuwa ta tsada suka koka dangane da tsadar dabbobin to mun dai samu damar yin tabin alli da ɗaya daga cikin malamai a nan jihar Kano wanda limamin Juma'a ne kuma director ne a hukumar shari'ar musulunci ta jihar Kano wanda zamu ji yaya matsayin waccan layye da namun jeje da wasu daga cikin mafarautan suke ganin zasu yi a bana saboda tsadar dabbobin zamu fara jin cikakken suna da kuma matsayi
sunana Murtala Muhammad Adam direction tsare-tsare na hukumar Hisba ta jihar Kano wannan abin da
kuma director a hukumar shari'a
kuma director a hukumar shari'a kuma limami a ɗaya daga cikin limaman Juma'a na hukumar shari'a
to yaya wannan matsayin layye da suke cewa za su je su da naman jiji a mahangar addinin musulunci suna masu cewa tsadar dabbobin ce da yanayin da ake ciki kuma suna ganin cewa farauta fa ta halatta a musulunci to yaya layyar
to shi dai wannan abin da shi ɗaya daga cikin farautan yace shi baya daga cikin wanda za su tafi ai wannan wato farauta da shi dan yayi layye da naman daji shine daidai domin mu addini muna koyi daga alqur'ani ne da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi layya da rago guda biyu wanda suke farare masu dan rodin wato baki a idanuwan su da kuma kahunhuna sosai saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu cewa ai layya da rago sannan kuma dukkanin wanda bai sami ikon yi da rago ba to sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa za a iya yi da akuya wato an ce akuya ko namiji ko mace ko dan bunsuru ko akuya ko tinkiya ko rago ko saniya ko sa ko raqumi ko raquma wannan shine abinda nassi na alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa an yi laihi da shi saboda haka wancin abinda mafauta suka tafi yi domin su nemo naman daji su laihi da shi shari'a wata tsora musu ba domin ita lahiya wanda Allah ya hore wa ne yake yin ta wanda Allah bai hore masa ba Allah bai tsora masa cewa lalle sai yayi ba saboda haka abinda nake so in ja hankalin waɗannan mafarauta wannan azama da suka yi su janye ta domin Allah bai tsora musu ba amma in balangu ya su ci ko kuma wani abu na biyan bukata to in sun je farauta sun faroto din su ci balangun su nan babu laifi amma wai da sunan lahiya to lahiya ana yin ta ne da rago shine mafi girm shine mafi lada a wajen yin lahiya sannan abin da yake binsa shine wato ko sa ko saniya ko raqumi ko raquma ko akuya ko dan bunsuru to duk wanda ai mutum ɗaya daga cikin wayannan to ya halatta
shi rawo shi ita jinsin akuya sune mataki na karshe
shine daga mataki na karshe sune mataki na karshe
ita gada koda tana da jangashi da yanayin akuya ba ta
baba ba'a man wan abinda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah ya tabbatar da kuma nassi na alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka yi shine an yi lahiya da raqumi an yi lahiya da saniya an yi lahiya da akuya an yi lahiya da rago da kuma tinkiya wanda shine ya filada
to mu dan yi ribar kafa tunda mun watakila mun taba abin da ya shafi wancan batu na mafarauta da fatawarsu da mahangar addini a kai sai kuma muka tafi wata gaba da take nuna darajojin su dabbobin da za a yi layyar da shi an yi maganar shi rago shi ne mataki na farko ya Allah sai tinkiya kenan sai an yi maganar daga tinkiya sai abin da ya shafi sa sai saniya sai raqumi sai raquma sai akuya sai kuma dan akuya to akwai darajoji watakila a ce shi rago mai shekara kaza ne yake yin layya akuya mai shekara kaza yaya matakin shekarun su ko kwarin su da munzalin su ya kai ai layyar da su
to shi raqumi sai raqumin da ya cika shekara biyu shi ake yin layya da shi shi kuma sa shi ma sai wanda ya cika shekara daya ake yin layya da shi shi kuma ita akuya wacce ta cika shekara wata shida ma za a yi lahiya da ita rago kuma shi ma sai wanda wato ya kai shekara daya sannan za a yi lahiya da shi
idan ba su kai waɗannan adadin ba balangu kenan
wai kware ku bai halatta ba
to ya lafiyar su
akwai ba a san a yi da karmashashshiya ko a yi da mai wacce take gudawa ko kuma a yi da wacce take wato mai ido daya ta yi raunin ido daya ko wanda kashinta ya wato kafanta ya kari lokacin da za a yi lahiyar ko kuma take wani wato wani wata illa mabayyaniya wacce take za ta zamanto ta nakasata to wannan duk shari'a bata baya dama ayi lahiya da su ba ita lahiya abinda ake so da gare mu shine wato sadaukarwa ce ga biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da Annabi Ibrahim Allah ya umarce shi da yanka ɗansa sai zamanto Annabi Ibrahim ya bi wannan umarnin Ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gamana cewa wato sai Allah ya fanshi Annabi Isma'il bi zabhin azim wato abin yanka daga aljanna wanda yake mai girma saboda tun daga wannan sadaukarwa da Annabi Ibrahim yayi ɗansa kwaya ɗaya a duniya shi kuma ɗan wato Allah ya jefa shi da cewa yace ya abatif alma tu'mar mahaifina ka aiwatar da abin da Allah ya umarce ka a kaina to wannan sadaukarwa da suka yi to shine Allah ya ce sai aka fanshi Annabi Isma'il bi zabhin azim wato da abin yanka wanda yake mai girma daga aljanna to wannan ya sanya Allah tabaraka wata ya gama cewa layyana Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum duk abin da za ku yanka sani raqumi ne rago ne tinkiya ne akuya ne ba ruwan Allah da girman abin da kuka yanka abinda Allah yake bukata shine tsoron Allah da kuka yi domin sa idan kai dan nama dan yawan nama ko dan mutane su ce kai kaza baka da ladan wannan lahiya amma idan kai dan zatin Allah domin kuma wa atimul ba'isal faqir ka ciyar da wato mai bukata da wanda yake cikin talaka wanda ya bayyana bukatarsa da wanda bai bayyana bukatarsa ba kai domin ka taimaka wayannan to shine abin da ake fata daga gare mu hisa annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekarar da ake cikin tsayinin yunwa sai ya ce kada wanda ya bar naman sai ya wuce kwana uku da shekara ta dago ta zagayo sai sahabbai suka tambaya ya za a yace annabi ya ce wannan ku kasa uku ku ci ku sadaukar da kaso daya ku ci kaso daya kuma kuma ajiye kaso daya saboda yanzu an fitar ga wato yunwa da ake ciki a rayuwa saboda haka shari'a ta ba da dama cewa a ajiye nama kaso daya mabukata talakawa makota a ba su kaso daya kaso daya kuma iyalai gaba daya a ci
to me sauraro yanda tattaunawar ta kasance kenan dangane da waɗannan gabobi daban-daban da suka faro daga fatawar waɗancan mafarauta masu yunkurin zuwa jeji su kama naman jeji su laye da shi saboda tsadar dabbobin da kuma yanayin da ake ciki har kuma muka gangaro kan abin da ya shafi kashe-kashen dabbobin da za a yi layyar da su Allah ubangiji ya samu dace Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 Dala FM muryar zamani.